إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين حكا إنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai tarin albarka a karkashin wannan masallaci Masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna ranar Juma'a wanda ya daidai ga 19 ga watan 6 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara 2026 wanda ya daidai ga 4 ga watan Muharram hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1448. Muna cikin suratul Infitar, wannan kuma shine darasinmu na farko na biyu a cikin wannan sura mai albarka. Kamin mu shiga tafsiri, zan so dan yi magana kaɗan akan abun da ya shafi sabuwar shekara wannan wanda muke rayuwa a cikinta. To haka za ka ga cewa yana daga cikin sunna alkauniyya na Allah madaukakin sarki ya sanya caccanzawayi ne. Allah madaukakin sarki ya canza caccanzawayi ne ba dan komai ba saboda mutane su wa'aztu, ba dan komai ba saboda mutane su hankalta. Allah madaukakin sarki yana cewa wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah ya ce shine wanda ya sanya wuni da dare suna mai gurbin junansu. Allah ya ce ba dan komai ba liman arada an yadhakkara, saboda wa'aztuwa ga mutumin da ya so ya wa'aztu, aw arada shukura koko ya so ya gode ma ubangijinsa da falala na tsawon rayuwa da Allah madaukakin sarki ya yi masa. To idan shekara ta kewayo ba abu ne na murna ba, idan shekara ta kewayo ba abu ne na biki ba, ba abu ne na tara jama'a a yi tabi a wace ba. A idan shekara ta kewayo, mutum ya kamata ya duba ya gani ya bada na alkhairi a shekaran da ta wuce, saboda idan wuni guda ya wuce a yininka ba wai ana nuna cewa ba za a sauya ma sabon wuni. A idan Juma'a a rayuwarka ta wuce, to cikin kwanakan da Allah madaukakin sarki ya rubuta ma wannan Juma'an ba za ta dawo ba, sai dai wata Juma'a mai irin sunanta ta dawo, amma waccan dai ka rige ka yi ta kuma ba za ta dawo ba. To shi yasa kowane daga cikinmu ya dan ki lura a cikin caccanzawayi ne da dare, kada ya dame ka cewa dare yana saurin wucewa, wuni yana saurin zowa, sati yana saurin karewa. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa alkiyama ba za ta tashi ba, la taqumu sa'atu hatta takuna sanatu kashahri. Manzo Allah yake cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai shekara ta kasance kamar wata ɗaya ne, wa shahru kal jumu'a. Manzo Allah yace alkiyama ba za ta tashi ba wata sai ya kasance yanda kasan Juma'a ne, yanda kasan kewayewan sati ne. Manzo Allah yake cewa wal jumu'atu kal yawm, haka kuma alkiyama ba za ta tashi ba har sai kaga cewa sati yana saurin kewayewa kamar rana guda. Wal yawmu kasa'a, manzo Allah yake cewa haka zaka ga wuni yanda kasan awa guda ne. Manzo Allah yake cewa wasa'atu kahtiraqis sa'fa, manzo Allah yake cewa kuma awa guda za ta zamanto yanda kasan ka dauko wani ganye ne, yanda kasan ka dauko kunnuwan wata itaciya ne bushashshe ka kara shi a wuta, yadda zai saurin konewa da za a ce ga wani ganyen bedi a bushe, sai a ce ka hasa wuta wajajana ci sai ka dauko ganye guda ka tilla shi dan haka cewa kamun ka kyafta ya kone to haka manzo Allah yake cewa haka zamu zanke ganin yinin mu ya kasance yanda kasan awa guri yanda kasan abu ne wanda dandanan zai kare to mai imani so ake kullun ya lura idan wuni ya zo ya shude idan ki tambayar kansa menene ya bada wanda za ya samu ya tsira da shi a gobara na tashin alkiyama Allah madaukakin sarki a cikin suratul hashr Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya kuwa da suka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin ko wace rai ta duba ta gani menene ta bada dan gobanta Allah ya ce wattaqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun Allah ya ce ku ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah masani ne game da abubuwan da mutane suke aikatawa wannan kwanakai da wannan shekaru da suke zuwa suna shudewa Allah madaukakin sarki ba yayi su haka bane ba kawai karazube a an yi su ne saboda mai aiki kullun ya harzuka ya ƙara aiki wanda kuma yake barci wanda kuma ya durmaya a cikin haram yayi kokari ya bar wannan ya dawo akan abin da zai sa ya tsira a gobara na tashin alkiyama a cikin suratu ali imran Allah madaukakin sarki yana cewa yawma tajidu kullu nafsin karanta
yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu abadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu
Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ranar da kowace rai za ta samu abun da ta aikata muhdaran min khairin na daga alkhairi muhdaran wanda an halarto da shi wa ma amilat min su'in da abun da ta aikata wanda yake ba mai kyau bane tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai mutun ya danki kwadayin cewa wannan aikin nasa mai kyau da ma ayi nesa nesa da shi da wannan aikin Allah ya ce wa yuhaddirukumullahu nafsa Allah madaukakin sarki yana mana hannunmu mai sanda Allah ya ce wallahu raufun bil ibad ka dubo hikima na Allah madaukakin sarki aka bude tsakiyan ayan da cewa wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida da abunda ta aikata wanda na lalani tana neman ayi nesa nesa da ita da wannan aikin a ƙarshe sai Allah ya ce wallahu raufun bil ibad Allah ya ce shi mai tausayi ne mai tausasawa ne akan bayinsa to wannan yana nuna cewa idan shekarar da ta wuce mutun ya durmaya a cikin abubuwan da suke ba na alkhairi bane ce wallahu raufun bil ibad tunda ka farga idan kai aiki na alkhairi kuma Allah madaukakin sarki sai ya sauya ma mutun da abun da yake alkhairi ne Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin alhadisul qudusi yana cewa Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa ya ibadi ya ku bayuna innama hiya a'malukum uhsiha lakum Allah ya ce ayyukan da muka aikata ne a cikin wannan shekarun da suke shudewa a cikin su ne Allah ya kiddige mana wannan aikin summa uwaffiyakum iyaha Allah ya ce idan an tashi ranar tashin alkiyama kuma sai in bujiro muku da wannan aikin Allah ya ce faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi a cikin littafin sa to ya gode ma Allah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa duk mutumin kuma da ya samu aka san haka to kada ya zargi kowa sai kansa saboda an baka dama shekara 20 shekara 30 shekara 40 50 amma duka kabbar su suka tafi a banza baka yi wani aiki na alkhairi a ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin Ibnu Umar yana cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daha ka fadansa sai yake ce mushi kun fi dunya ka annaka gharib manzo Allah yana ce ma Ibnu Umar ka kasance a cikin duniya yanda ka san kai bako ne yake ce mushi au abiru sabilin kuma ka kasance a cikin duniya kamar mutum ne dan balaguro ya zo ya tsaya a gari domin ya huta ya sha ruwa ya ci abinci ya wuce wannan garin duk abin da zaka bashi ba zai zamna ba idan ya kira ka ya ce ma ga ninan nazo garin kai kai da shi ya tsaya ya kwana zai nuna maka sauri yake ba zai tsaya ya kwana ba to manzo Allah ya ce mu dauki duniya tamkar haka kewai washe gara ba abu ne na murna ba abu ne na jin dadi ba abu ne na tsayawa ka kididdiga ka ga cewa shekarar da ta wuce ka aikata abin da zai iya tseratar da kai koko ne idan baka aikata ba to tunda Allah ya baka dama shekara ta kiwayo kuma kana raye to wannan kuma sai mutun ya ƙara dagewa domin ya aikata wani aiki wanda zai sa shine abun alkhairi a cikin sabuwar shekarar sa haka ibnu umar yana da wata magana wadda malamai da yawa sun hakaito ta a cikin littafan su yana cewa idza amsayta fala tantaziris sabah yake cewa duk lokacin da dan adam ya samu kanshi cewa ya maraita to kada ya jira wata sahiya wa idza asbahta fala tantaziril masa yace idan kuma ka tashi kaga sahiya to kada ka tsaya jiran maraice wa khudh min sihhatika limaradika yake cewa idan Allah ya baka lahiya ni'ima ta lahiya to kai kokari kai amfani da wannan ni'imar a wajen nema ma kanka abinda zaka tsira da shi a gobara na tashin alkiyama wa min hayatika limautika yake cewa kuma kai kokari kai amfani da rayuwa da Allah madaukakin sarki ya baka tun kamun mutuwa ta zo ayyukan bayu su tsaya haka ake so idan shekara ta kewayo mutum yayi kokari ya jaddada imanin sa idan shekara ta kewayo mutum yayi kokari ya ƙara zare damtsi ibnu mas'ud yana da wata magana da al-imamu tabarani ya hakaito ta yana cewa yana jin takaicin yaga mutum yana zamne yake cewa yana jin takaicin yaga mutum yana zamne shi baya aikin duniya shi baya aikin lahira mutum ne yana zamne baya istighfari baya tasbihi baya komai kuma yana zamne shi ba neman kudi yake ba ko yana zamne a fada idan wannan fada ta kare kuma gobe wannan in an shi ma wannan fada zai idan ya ci wannan da sahi wannan da rana zai ci ta wannan da marece zai ci ta waccan kuma sai kare hudun dare ko kare ukun dare ibnu mas'ud yace to shi yana jin takaicin irin wannan mutumin wanda baya amfani da lokacinsa a wajen abinda za ya girba a gobe a gobansa gobara na tashin alkiyama Allah madu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas azalla yana cewa akwai wata ni'ima guda biyu wadda da yawa daga cikin mutane suna wasa da wannan ni'imar guda biyu azalla ce ni'ima ta farko ita ce as-sihhatu wal farah da Allah ya baka ni'ima ta lahiya to ana so ka dage da aikata alkhairi a ce wal farah idan ka samu lokaci ka samu weekend ko ka samu hutu na wata ko ka samu vacancy ba an baka bane saboda kai ta fani a an baka ne saboda ka girbi abin da zai amfane ka ko a duniyar ka ko a lahirar ka shi abinda ba so a lokaci a bar shi ya tai a banza amma idan ka aikata alkhairin duniyar ka a ciki alhamdulillah in ka aikata alkhairin lahirar ka a ciki alhamdulillah kai dai baka bar lokacin ka ya tafi akan banza ba kari banci wannan lokacin naka wannan shekara ta hijira kamar jiya ne ta fara hijira ta 1447 kamar jiya ne ta fara kuma haka Allah madaukakin sarki ya nade ta da abin da ke akwai cikin ta na alkhairi da abin da ke akwai cikin ta na sharri duka Allah ya nade kuma dukan shi akan shi ne Allah madaukakin sarki za a yi mana hisabi shi yasa yake so mai imani a kullun idan ki lura da wannan yanzu wannan shekarar ta hijira wani bai ma san ta gama saboda shi baya zuwa makaranta baya da alaka da ilimi bale in an zo a ce hijira ta manzo Allah shekara kaza da kaza bai ma sani kawai sai dai yaga sabon wata ya shude sabon wata ya shude alhali shi kuma bai san ba lokacin sa ne yake tafiya akan banza me ake ce ma hijira abinda ake ce ma hijira shine ka bar wani abun da kake so misali yanzu a ce kawai kai hijira a ce ka bar mu gidanka ka bar motarka ka bar shagonka ka bar matarka ka bar diyanka ka bar danginka kai hijira ka je zuwa wani gari saboda Allah madaukakin sarki wannan shine ake ce ma hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina makka kuma tana daga cikin garuruwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hiso ya hikamna shi yasa lokacin da jibril ya zo masa ya rubo wajen matarsa Khadija yana cewa zan miluni zan miluni sai ta ja shi ta kai shi a wajen wani malami daga cikin malaman Yahudawa sai yake cewa wannan yana daga cikin alama na annabta sai yake ce mama yake ce ma manzo Allah kuma wata ran za su fidda ka daga cikin wannan garin naka yake ce ma manzo Allah inda ina nan a lokacin da za su fidda ka da na ce maka maka sai manzo Allah ya ce awa mukhrijiyahum manzo Allah ya ce shin yanzu mutanen nan za su fidda ni daga cikin wannan garin wanda na fuso to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan garin yana kamnar wannan garin ba dan komai ba saboda la ilaha illallah to kaga wannan yana nuna cewa idan hijira ta kewayo mu ba abu ne wanda musulmi zai murna akan shi ba abu ne wanda mutun zai yi takeici yayin nadama saboda an raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya fuso na rayuwa ba dan komai ba saboda ya tsare kalimar la ilaha illallah to haka idan shekara ta kewayo kai ma ka duba ka gani shin wai la ilaha illallah ka tana nan ko ka warware ta wannan gidajen da wannan rayuwar da muke ta rabuwa da imanin mu saboda mu same ta saboda adama da mu saboda azanki da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi saboda ya tsare imanin sa to haka ake so mutum ya ribanci lokacin sa kuma ya tsare imanin sa a cikin ribantan wannan lokacin nashi da yake yi wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura suratul infitar za mu dan dawo baya inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim sati da ya wuce Allah ce ya ayyuhal insan ya kai dan mutum ma garraka bi rabbikal karim menene ya rube ka daga ubangijinka wanda yake mai karamci alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala wanda ya halicce ka sai ya daidaita ka fa'adala ka sai ya yi ka amike fi ayyi suratin ma sha arakkaba a cikin dukkanin kala da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya hada mutum kalla bal tukadibuna biddin Allah ya ce ba haka bane kawai dai kuna karyatawa ne da ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina kuma lalle a tattare da ku akwai masu kula da ku kiraman katibina masu karamci ne katibina marubuta ne ya'lamuna ma taf'aluna kuma sun san abin da kuke aikatawa a wannan ayoyi a satin da ya wuce mun yi bayani akan karamci na Allah madaukakin sarki da yake yi ma bawansa Allah ne kamar yadda muka ambata Allah ne zaka masa laifi a yau ka masa laifi cikin dare farkon dare amma tsakiyar dare Allah ya hau kujera a sama ya ce wa yake tuba in yahe masa wa yake neman arziki in basa wa yake neman kaza in basa a baza mala'iku suna shela hal min ta'ibin fa aghfir lahu Allah ya ce shin yanzu akwai mai tuba sai in gafarta masa to yana daga cikin karamci na ubangiji zaka ga cewa idan mutum kamar yadda muka ambata idan mutum yayin shekara da shekaru yana saba ma Allah to durar da ya tuba ya dawo kuma yana aikata aiki na alkhairi wancan tsohon laihin nasa da wannan sabon aikin nasa na lada inda ba shirka yake yi ba dukkanin su Allah madaukakin sarki za ya game mai su sai su koma lada ne haka yana daga cikin karamci na Allah babu wata rana da za a fito a ce wai baka ci abinci ba a ce tun daga bantuka jirar a ce gashi baka ci abinci ba ba zai yi ba wannan abincin sai an zuba ana tunanin da wane za su ci sai kaga wani ya bullo sai a zamna a ci tare da shi saboda shi karamci na Allah shi bai da kudin da za ya sayi amma sai Allah ya bari sai kun gama mukuniya kun gama hada kudin dan wake ne za ku daddare sai kun gama mukuniya wani sai an zuba a tare sai ya bullo to wannan dukkanin shi karamci ne da dawaici na Allah madaukakin sarki kuma babu yadda za ka yi da shi sai ya ci wannan Allah madaukakin sarki karimun ne shi yafi kowa karamci ka duba falala da Allah madaukakin sarki yake mana ta wannan iskan da muke shaka muna rayuwa da shi a yau idan ka wuce lekens baka biya wuta ba za a zo a dasi idan ka wuce kwanakai baka biya ruwa ba za a zo a dasi amma babu wata rana da za a ce gashi ka tashi da safe babu iskan da za ka shaka babu wannan rana to Allah madaukakin sarki yana daga cikin karamcinsa kuma ba sai wanda ya imani hatta kafiri yana cin gajiya ta karamci na mulki na Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah yake tambaya a cikin wannan ayar tambaya mai nuna tabbaci Allah yana cewa ya ayyuhal insan ya kai mutum menene ya rudar da kai daga ubangijinka wanda yake mai karamci ne to kuma ba a so mutum ya shantake da karamcin Allah kuma baya aikin alkhairi kuma baya neman tuba mutum ya danki cewa ayi komai ba komai aljannata mai raboci a wannan gata naci mutum yayi komai ya dage yayi aiki na alkhairi to sai Allah madaukakin sarki ya datar da shi da abun da yake rabo ne to kada mutum yayi kwance da karamci na Allah ya aikata aikin alkhairi ya danki cewa Allah mai gafara ne ko Allah mai rahama ne a mutum ya hada bi yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba ana neman rahama da tausayi na ubangiji madaukakin sarki kuma ana tsoron azabarsa Allah yana cewa fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba a cikin dukkanin suran da Allah ya ga dama sai ya halicci mutum kamar yadda muka fara a sati da ya wuce Allah ya ga dama sai yayi ka zabaya ko Allah ya ga dama sai yayi ka guru ko Allah ya ga dama sai yayi ka babu ido daya ko Allah ya ga dama sai yayi kan mutum amma da kai irin na jaki shine Allah yake cewa fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak duk cikin kalar da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya halitta mutum amma saboda karamci na Allah sai bai yi ka da kai irin na jaki ba saboda karamci na Allah sai bai ma hannuwa irin na kare ba saboda karamci na Allah sai bai yi ka ba irin dan bunsuru sai Allah ya yi ka mutum ya sanya kafadinka ya sanya komai naka ya kasance tsaye yake miƙe azam to wannan yana daga cikin karamci na Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa kallabal tukadibuna biddin Allah ya ce ba haka bane al'amarin yake kawai mutane suna so ne su zanki ƙaryata abun da yake shine sakamako koko ita ce rana ta sakamako Allah ya ce wa inna alaikum la hafizi kuma lalle a tattare da ku akwai masu rubutu akwai masu kula da ku duk mutumin da ya balaga to Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku guda biyu a kansa akwai mala'ika a hannunsa na dama akwai mala'ika a hannunsa na hagu duk abun da za yi na motsi kamar yadda manzo Allah ya gaya mana wannan mala'ikun ba za su rabu da kai ba sai abubuwi sai in kana cikin abubuwi abu na farko lokacin da bawa yake biyan bukatarsa ta bayan gari wannan ba za su zama tare da kai ba koko lokacin da bawa yake saduwa da yake a aiki na jima'i a lokacin ma ba za su zama da mutum ba amma idan ka wuce wa'annan lokutan guda biyu a kowane lokaci suna tare da kai shi yasa kamar yadda muka ambata a satin da ya wuce manzo Allah yana cewa fa akrimuhuma manzo Allah yana cewa ku girmama wa'annan mala'ikun da suke tare da kai a duk lokacin da za ka yi wulakanci ka tana cewa a tare da kai akwai mala'ika mai karamci sai ka fasa a duk lokacin da za ka ci amana sai ka tana cewa akwai mala'ika mai karamci a tare da kai kuma zai rubuta sai ka fasa kamar yadda ka san duk yadda aka bata ma rai ba za ka iya wulakanci a gaban wani ba ba za ka iya fadin yadda kake so a gaban wani ba saboda kana jin kumiyarsa to haka dan adam mai zanki tana cewa akwai mala'iku guda biyu a tattare da shi duk lokacin da zai aikata na lala aiki na banda sai ka tana cewa akwai mala'ika a tattare da kai kuma zai rubuta sai ka fasa rubuta kamar yadda muka ambata a baya wani daga cikin malamai yana cewa fa amlihi ma mashita yace to wannan mala'iku suna nan tare da kai yanzu zabi ya rage naka ka sa su rubuta abin da ka ga dama in ka ga dama su rubuta cewa wane yana zuwa wajen wazi in ka ga dama ka sa su rubuta cewa wane yana zaman lido in ka ga dama ka sa su rubuta cewa wane mutumin kirki ne in ka ga dama ka sa su rubuta cewa wane mutumin banza ne to wannan kai kake da ragama amma su kawai babu abin da za su yi banda su rubuta shi yasa idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ya sauke mutum ya ga aiki na banza ya yi yawa a cikin littafinsa sai ya fara tunanin ko an yi masa kage ne ko an rubuta masa ne sai wannan mala'ikan ya ce qala qarinuhu ربنا ما اتغيته ولكن كان في ضلال بعيد sai ya ce ya ubangiji wallahi ban wuce iyaka a wajen rubuta masa littattafansa ba a wajen rubuta ayyukansa walakin kana fi dalalin ba'id kawai dai ya kasance ne a cikin batansa wanda yake mai rauni ne a cikin batansa wanda yake mai tsawo ne ya durmaya ne a cikin abin da yake haramun ne sai Allah madaukakin sarki ya ce to fuzuhu faghullu Allah madaukakin sarki ya sawaka sai Allah yake cewa innal abrara lafi na'im innal abrara lalle mutane na kirki lafi na'im suna a cikin na'im ni'ima wa innal fujjara Allah ya ce kuma lalle mutane wanda suke fajirrai ne lafi jahim suna a cikin wuta ta jahim yaslaunaha yawmiddin Allah ya ce za su dandane ta ne a gobarar tashin alkiyama wa ma hum anha bighaibina Allah ya ce kuma ba za su rabu da wannan azabar ta wuta ba Allah ya ce wa ma adraka ma yawmiddin mi yasanar da kai abinda ake ce maranar sakamako thumma ma adraka ma yawmiddin sannan mi yasanar da kai abinda ake ce maranar sakamako Allah ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta mallaka ma wata rai komai Allah ya ce wal amru yawma idhin lillah Allah ya ce kuma al'amari a wannan rana dukkanin sa na Allah a wannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana ba mu misalin mutane guda biyu mutane na farko sune waɗanda suka yi aiki na da'a sune mutanen kirki mutane na biyu sune mutane wanda suka yi aiki na banza sune fajirrai Allah ya ce to wa'annan suna a cikin ni'ima wa'annan kuma suna a cikin wuta ta jahim wanda za su dandane ta a gobarar tashin alkiyama sai Allah yake karfafa mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan rana rana ce wadda take cike da firgici sai Allah ya ce manzo Allah mi yasanar da kai abin da yake ranar tashin alkiyama ne sannan mi yasanar da kai abin da ake ce ma ranar tashin alkiyama ne sai Allah ya ce ranar da wata rai ba ta tsina na ma wata rai komai kuma al'amarin yana wajen Ubangiji Allah ya ce innal abrara lafi na'im lalle mutane na kirki suna a cikin ni'ima idan aka ce al abrar galiban ma idan ya zo a cikin alqur'ani aka ce al abrar ana nufin da su ne mutanen kirki wanda suka aikata aiki na kirki kalman al birr tana zuwa cikin alqur'ani mai girma da ma'anoni wanda sun kai kusan guda goma amma shakundum abinda ake nufi da al'abra duk wani aiki da ka sani na alkhairi yana shiga a cikin wannan kalimar ta al'abra ka kama daga girmama mutane da daraja mutane da daraja manya ka kama daga girmama uwaye ka kama daga kyautata ma makwabci ka kama daga kyautata ma mata ka kama daga kyautata ma ƴaƴa ka kama daga abun da yake aiki ne na alkhairi duk wani aiki na alkhairi yana shiga a cikin wannan kalimar da ake ce ma al-abra mutane na kirki idan aka faɗi wannan kalma akan mutum to ya gama cika duk wani aiki da ka sani na alkhairi to sune Allah madaukakin sarki yake cewa su al-abrar mutane na kirki suna cikin abun da yake ni'ima ce wanda take ni'ima ce babba kamar inda Allah madaukakin sarki yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib Allah yana cewa idan abunda ake ce ma al-birru kyautatawa ko zama mutumin kirki ba shine wai kawai kamar daga ba gabas ba kadan kin sallah Allah ya ce a wannan ba shi kadai ne abunda ake ce ma al-birru ba Allah ya ce walakinil bir, amma abinda ake ce ma zama mutumin kirki shine man amana billah, wanda ya imani da Allah, wal yawmil akhir, yayi imani da ranar karshe, wa qama salata, ya tsaida sallah, wa ata zakata, ya bada zakka, wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, da masu cika alƙawali idan sun yi alƙawali. Allah ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba'si, da masu yin haƙuri a lokacin da suke cikin jin daɗi, da lokacin da suke cikin bakin ciki. Allah ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba's, da lokacin da suka yi huji. Allah ya ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna, wa'annan sune wa'anda suka gasganta kuma wa'annan sune masu takawa. To idan aka ce kalimar al-abrar, ana nufi da ita duk wani dangi na alkhairi ya shigo a ciki. Shi yasa mai imani ba so ya rike aiki na alkhairi guda yayi tai, ya kasance kai sallah kake amma babu ruwanka da danta uwaye, babu ruwanka da kyautata makwabci, babu ruwanka da yin haƙuri, babu ruwanka da bada zakka kuma kai mai imani. To wannan kalimar ta al-abrar, mutum ba zai shigo a ciki ba, dole sai ya tattara ayyuka na alkhairi waɗanda suke masu yawa ne, kamar yadda ayat da muka ambata ta faɗa. Sai Allah ya ce lafi na'im, suna cikin ni'ima. Idan aka ce na'im, kaga anan sai Allah ya zo da shi nakira, inda Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ce lafin na'imi, suna cikin ni'ima. Idan aka zo da alif wal lam, ana nufin da shi aljanna ita kadai. Amma dan Allah ya nuna ma cewa masu kiyaye dokokinsa mutanen kirki suna cikin tarin ni'ima, sai ya zo da shi a matsayin nakira. Sai Allah ya ce lafi na'im, suna a cikin ni'ima tun a rayuwarsa ta duniya. Duk mutumin da yayi kokari ya zama mutumin kirki, to zaka ga cewa rayuwarsa ta duniya baya shan wahala. In ka gan shi ma kana tunanin yana shan wahala, to abinda yake doka na nauyin rayuwa da za a dora maka kai, to yana ga da tension ta buge ka. Amma shi zai iya shurewa, saboda mi? Saboda shi mutumin kirki ne. To Allah madaukakin sarki, idan mutum ya zama mutumin kirki, za ka ga cewa hatta a rayuwarsa ta duniya ana dafa masa. Za ka iya ganinsa da kokakken riga, ka gan shi da hula, sai a hankali ka gan shi da dauda, a tunaninka baya walwala, amma a cikin zuciyarsa Allah ya sa mai wadatar zuci. Kai kake ganin shi ne abin tausayi, shi kuma wannan kyalkyalin naka baya burge shi. To al-abraru kenan, su Allah madaukakin sarki yana datar da su a duniya. Ka koma qissar Maryam, ka duba ka ga kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa, qala ya maryam anna laki hadha, qalat huwa min indillah, inna allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Duk lokacin da zakariya ya zo wurinta, annabi zakariya ya zo wurinta, sai ya tardo dukkanin wani dangi na abinci. Malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi wajada inda harisqa, duk wani kayan marmari da ka sani wanda dan adam yake bukata, za ya tardo shi a wurinta. Za ya tardo ayaba, ya tardo abinci, ya tardo banana, ya tardo lemu, sai ya tambaye ta anna laki haza, wai shin wannan arzikin daga ina yake? Sai ta ce huwa min indillahi, inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sai ta ce masa wannan daga wajen Allah ne, kuma Allah shi yake arzuta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba, ba tare da an kilga ba. To wallahi a rayuwa, idan mutum ya yi kokari ya zamanto a cikin al-abra, ya zamanto a cikin mutanen kirki, to Allah za ya dauke masa nauyin rayuwarsa. Kana ganin kuma ba dole sai an bashi mota katuwa ba da katon gida, tunda mu da an ce shin dadi abinda yake zuwa a kan mu kenan, a baka jammace, a baka katon gida, a baka katuwan mota, duk wannan ba shi ne ba. Akwai abubuwa na jin dadi, kamar yadda malamai suke faɗa, la sa'ida illa man as'adahu Allah, babu wani mutum da yake jin dadi a rayuwa sai mutumin da ya sa jin, sai mutumin da Allah ya sa jin dadin a cikin zuciyarsa. Wallahi za ka iya ganin mutum da katon gida da miliyoyi, amma wallahi sai ya hada kwayoyi yake barci, yana cikin fargaba, yana cikin tashin hankali, wanda kuma da zai iya gaya ma kai ba za ka yarda ba. Amma za ka ga mutum yana kwana a masallaci, ko za ka ga mutum baya da wani matsayi a wajen mutane, amma yana jin wani jin daɗi a cikin zuciyarsa wanda kuɗi baya saya, kamar yadda mun sha yin magana irin wannan. Wallahi ce lafi na'im, suna a cikin ni'ima tun a rayuwarsu ta duniya. ka duba Zakariya lokacin da ya buƙaci a bashi da sai Allah madaukakin sarki ya bashi dan duk da cewa yana ganin anna yakunu li walad yana ganin cewa tayaya za a yi a ce yana da da hulamu yana ya za a ce yana da da amma kuma matar shi ta tsuha Allah ya ce ai wannan babu ruwanka wannan daga wajen Allah ne to duk mutumin da ya kokari ya zamanto a cikin al-abrar zaka ga cewa Allah yana dauke masa rayuwarsa na yau da gobe sannan abu nabi yana daga cikin ni'iman da Allah yake yi ma mutanen kirki shine ni'ima ta cikin kabari lokacin da aka sanya su a cikin kabari anan ma Allah madaukakin sarki yana kwaranyo musu da ni'ima za ya sa kabarin nasu ya buda za a haska musu za a buda musu kofa direct yana ganin gidan shi na aljanna to wannan yana daga cikin ni'iman da Allah madaukakin sarki yake ambata a cikin wannan ayar haka idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki za ya kwashe su ya sanya su a cikin wata ni'ima ya sanya su a cikin wata innuwa ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu da shiga wannan innuwa a gobe ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa innal fujjara la fi jahim wanda kuma suke fajirrai ne Allah ya ce su kuma wa'annan suna a cikin wuta to galiban ma alqur'ani mai girma yana hadawa akan abu biyu ne sai a hada ma mutanen girki a gaya ma makoman su a hada ma mutanen banza a gaya ma makoman su wannan shine ka'ida na alqur'ani mai girma Allah yana cewa amna ja'alul alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar haka da ka ga cewa duk inda Allah ya ambaci mutanen kirki sai ya ambaci mutanen banza wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara to haka Allah yake ambata su idan an ce wa'annan mutanen kirki ne zaka ga an ce kuma wa'annan mutanen gari ne mutanen kirki ne zaka ji Allah yana cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah haka idan ka koma suratul a'raf zaka ga cewa Allah madaukakin sarki yana goma tsamana labari na mutanen banza da na mutanen kirki Allah yana cewa wa nada ashabul jannati ashaban nari an afidu alaina min alma wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajanna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan to haka Allah madaukakin sarki yake saboda adalci na ubangiji idan ga ya ma mutanen kirki ga makoman su mutanen banza su kuma sai a gaya maka ga makoman su Allah ya ce yasulauna ha yawmaddi za su shiga wannan wutar a gobe ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa mahum anha bighaibina Allah ya ce kuma su ba za su fita daga cikin wannan wutar ba har abada saboda za ka iya tunanin cewa idan aka shefa mutum Allah ya sauke ya kone shikenan ai azaban ta kare a Allah ya ce kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hali yadhuqul adab Allah ya ce su yan wuta Allah ya sauke a duk lokacin da fatar jikin su ta kone Allah ya ce to sai mu kwashe su sai mu ƙara sabanta musu sabuwar fata Allah ya ce li yazuqul azaba saboda su dandana azaba Allah madaukakin sarki ya kare Allah ya ce wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abinda ake ce ma rana ta ƙarshe Allah ya ce summa ma adraka ma yawmuddin sannan aka ce ma manzo Allah me ya sanar da kai abinda ake ce ma rana ta sakamako a wannan ayoyin guda biyu ba wai ana tambayan manzo Allah bane akan cewa bai sani ba a'a ana ƙarfafa magana ne ana kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka da rabbikal karim anan ba ana tambaya ba a ana tabbatar da magana ne menene zai sa dan adam ya kafirce mu Allah sai ya kafirce mu ubangijinsa to shi yasa Allah yake ƙarfafa magana anan yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya sanar da kai abinda ake ce ma rana ta addin rana ta tashin alkiyama summa ma adraka ma yawmuddin sannan me ya sanar da kai abinda ake ce ma rana ta tashin alkiyama Allah ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta iya mallaka ma wata rai wani abu anan a gidan duniya mutun zai iya bada komai saboda kai. Za iya kama ka mutun yaje ya bada kudi a sake ka. Za iya kama ka da sunan zaka yi shekara kaza a gidan kaso mutun yaje ya bada kudi a sake ka. Allah ya ce wa fasilatihi allati tuwi. Idan aka kama ka a yau aka ce kana a hannun iko, za ka ga cewa danginka suna kai da kawo, a kira wannan, a tabo wannan, a ga ya hayane za a yi domin a sake ka. Wannan a duniya ake wannan, amma gobe ranar tashin alkiyama Allah ce la tamliku nafsun li nafsin shay'a wata rai, ba za ta taba mallaka ma wata rai wani abu ba. Mata za ta haɗu da mijinta a ranar tashin alkiyama, ta garza shi, ta yaba shi, ta ce kai ne mijina a gidan duniya, ka kasance mutumin kirki ne, kana bani ci, kana bani sha, kana mini kaza, kana mini kaza. Sai ta ce a yau ina neman ka bani lada ɗaya a cikin aikinka na alkhairi. Sai ya ce mata abinda kika faɗa haka ne, amma dai abinda kike tsoro ni ma ina tsoransa. Haka ita ma shi ma mijin da zai haɗu da matarsa zai garza ta yaba ta, ya ce a gidan duniya kin kasance kaza 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 kaza, a yau ina neman ki bani lada guda. Sai ta ce masa ba zan iya baka ba saboda abinda kake tsoro ni ma ina tsoron wannan abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira diyyar Fatima, yake ce mata ya Fatimata binta Muhammadin, yace ya ke Fatima diyar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yace da ita salini min mali ma shi'ti. Manzo Allah yace ki roke ni a cikin dukiya ta, dukkanin abin da kika ga dama ki roke ni na dukiya. Manzo Allah yace mata fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Manzo Allah yace idan tashi ranar tashin alkiyama, ni duk da matsayina ba zan iya tsina na miki komai a gobe ranar tashin alkiyama ba. Shi yasa ɗanka ba za ka iya tsina na mai komai a gobe ranar tashin alkiyama ba. Haka matarka ba za ka iya tsina na mata komai a gobe ranar tashin alkiyama ba. Abinda za ka tsina na musu shine kai kokari kaga cewa ƴaƴanka sun mutu akan tauhidi, kai kokari kaga cewa ƴaƴanka sun mutu akan la ilaha illallah, kai kokari ka dasa Allah a cikin ƴaƴan zuciyanka. Wannan shine dukkanin gatan da zaka yi musu. Amma duk wani gata wanda ba wannan ba suna ne, kuma wata ran zai kare, mai yiwa ma tun kana raye abun duniya ya kare, mai yiwa sai ka mutu kuma abun duniya su zanki sai da gidajen ɗaya bayan ɗaya har gidajen su kare, wai in ma ka bari kenan, saboda bai zaman to dole ka bari ba. To abinda za ka ma ƴaƴanka shine ka gina tauhidi a cikin zukatansu. To shine idan Allah ya karba muku sai ku haɗe a gobe ranar tashin alkiyama, kuna murna kuna rungumar junanku. Amma idan dai ba wannan mutum yayi ba, to Allah ya sauke akwai hadari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana ya tara danginsa na Larabawa gaba ɗaya, duka familinsu. Kamar yadda ka san kai yanzu ai ba family guda ba ne, akwai familinka na wajen babanka, akwai familinka na wajen mammaka, akwai familinka na wajen kakanka na uwa, akwai family na wajen kakanka na uba. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara dangin shi na Larabawa, yana kiran su ɗaya bayan ɗaya, ya banu Abdu Hashim, ya kudiyan gidan Abdu Hashim, ya bani Abdu Manaf, ya kudiyan gidan Abdu Manaf, ya kudiyan gidan wane, familin gidan wane. Manzo Allah yana cewa anqidhu anfusakum minan nar. Manzo Allah ya ce da su kowa daga cikinku ya fanshi kanshi daga wuta. Fa inni la ughni ankum minallahi shay'a. Kuma ni a gobe ranar tashin alkiyama ba zan iya tsinana muku komai ba. Sai Allah ya rufe ayan da cewa wal amru yawma idhin lillah. Sai Allah ya rufe suran da cewa al'amarin a wannan ranan na tashin alkiyama Allah ya ce yana wajen Allah. Me yasa Allah ya rufe al'amarin da cewa wal amru yawma idhin lillah? Saboda a hidda ma shakku babu wani mutum da zai iya ceta ka. Mala'ika ne, shehi ne, waliyi ne, mai karama ne, mara karama ne, duk matsayinsa ba zai iya cetar da kai ba. Shi yasa Allah ya ce ma al'amarin a wannan ranan na Allah ne. Dan haka duk wanda zai ma gatana ya nuna ma cewa zai saka aljuhunsa, ko ya nuna ma cewa idan an je ranar tashin alkiyama yana da percentage, akwai kaso da yake da shi wanda zai enter da wa'anda yake so a cikin wuta. A baka wani wuridi a ce ga wani wuridi kashe kai, amma sai ka hada da zina, sai ka hada da cin amana sai ka hada da damfara saboda yayin tashi ranar tashin alkiyama kada a je ladan ka yayi yawa Allah ya rasa ma takakane zai baka sakamako to shi yasa Allah ya rufe ayan da cewa wal amru yawma idhil lillah al amrun a wannan ranar na Allah ne babu wani wanda zai tsiratar da kai shehi ne waliyi ne duk matsayinsa ba zai iya tsiratar da kai ba daga wannan ranar to kaga idan za a she a wajen annabawa kowanne annabi ya danki cewa yana ta kanshi to ina ta ga wani shehu ina ta ga wani waliyi ina ta ga wani mai karama dai ce kawai ka mutu akan la ilaha illallah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda za su mutu akan la ilaha illallah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda za ya tseratar da su a gobara na tashin alkiyama abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته